farko ba in kada na gaske da farko
sanna baba bari
magani ya kana da dakalmu
sanna baba bari
amma bai ana masa bai mu
sanna baba
bari in yi bandira wa kanawa
sanna baba bari
gando ga dubbuti na kanawa
sanna baba bari
gando da ne yace mana rara
sanna baba bari
yace ga gaida baba buhari
sanna baba bari
ani ko nake kada hana wanka
sanna baba bari
kalle da ku ake gina doka
sanna baba bari
ka san tare addaga haka dinka
sanna baba bari
ga mutuwar uwar miji kuma kuka
sanna baba bari
janar uban janar hana kariya
sanna baba bari
magalgiya kuna hana kariya
sanna baba bari
kun san kallon kuwa kuna kunya
sanna baba bari
ka tinda ku kuke na da manya
sanna baba bari
ga falon walibi kuna bene
sanna baba bari
bangon arewa mai kudu kai ni
sanna baba bari
zakuwa asan shi da zame
sanna baba bari
daga gariya kake kudu kuwa
sanna baba bari
wani garkuwar talakawa
sanna baba bari
wani diga sai mu ce masa gawa
sanna baba bari
zaki uban dawa kake gamji
sanna baba bari
wani diga masa yaji
sanna baba bari
kanuluwa kalarki ya kurji
sanna baba bari
sabo inda bandira wa kana
sanna baba bari
gando da dubbuti na kana
sanna baba bari
gando da ne yace mana rara
sanna baba bari
ga gaida kwankwaso da buhari
sanna baba bari
janar ga janar su da lugubuya
sanna baba bari
asuduna ne fa ban yi da kuma
sanna baba bari
san gaskiya ba zai yi shiga ba
sanna baba bari
azukar kwankwaso da shi da buhari
sanna baba bari
gando da shi ya sani na taruwa
sanna baba bari
kai ma da bai kan ka da dama Dubuti gwamna
Baba dandu da
zaga Nukon kwaza masu kwana da ai
Baba dandu da zaga
Akubai gidan bandirawo
Baba dandu da zaga
Abdullahi gandu da namu
Baba dandu da zaga
Kucewa masu kariya su tashi
Baba dandu da zaga
Masu guna guni du su kauce
Baba dandu da zaga
Kun kwaza shi da gandu da mata
Baba dandu da zaga
Kun kwaza ya amana
Baba dandu da
zaga Huna muke tambarin Siya za mu dam
Baba dandu da zaki
Inji gandu da zaki
Baba dandu da zaki
Ji baba gandu da zaki
Baba dandu da zaki
Ku kwaza masu kwana da ai
Baba dandu da zaki
Ku kwaza masu kwana ewa
Baba dandu da zaki
Ku kwaza raya birni da kauye
Baba dandu da zaki
Ku kwaza gaman tana ayarinka
Baba dandu da zaki
Baba gandu da zaki
Baba dandu da zaki
Shin da namuwa
Baba dandu da
ya momi a gaishe da kuwa
Baba dandu da zaki
amma in ji gandu da namu
Baba dandu da zaki
ala kwanciya mun a gaida
Baba dandu da zaki
mun ta la galo za mu gaida
Baba dandu da zaki
ya manna kabo za mu gaida
Baba dandu da zaki
in ji baba gandu da zaki
Baba dandu da zaki
Baba gandu da yayyayi
Baba dandu da zaki
in kara gaishe da gwamna
Baba dandu da zaki
in ji gandu da namu
Baba dandu da zaki
mu kara gaishe da gwamna
Baba dandu da zaki
mun kun kwasi ya amana
Baba dandu da zaki
mun kun kwasi ya amana
Baba dandu da zaki
da Musa da yanzu da aiki
Baba dandu da zaki
mu kara gaishe da gwamna
Baba dandu da zaki
amma in ji gandu da zaki
Baba dandu da zaki
Baba gandu